kasar China na neman ƙara yin tasiri a Niger sakamakon yarjejeniyar hako ƙarfe uranium a arewacin kasar da suka kulla tsakanin kasar da Niger inda kasar China za ta soma aikin hako uranium a cikin kasar da Niger wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojin Niger karkashin jagorancin Abdurrahman Tchani suka raba gari da kasashen yamma musamman Faransa da taiwa Niger mulkin mallaka ana dai kallon wannan yunkurin na kasar China na kyautata dangantaka da jagororin mulkin sojin kasar da Niger domin karfafa tasirin ta a cikin kasar Alhassan Abubakar da ke matsayin mai nazarin al'amuran yau da kullum na ganin kasar ta China na neman samun gindin zama a Niger
abin da muka gani kasar China tana ƙara inganta dangantakar ta da Niger a lokacin da wasu ƙasashe suna shayewa da ƙasar kuma ga yar kokarin da ƙasar China take yi muna fata ko muna shi a jikinmu wannan abun ba karamar karuwa bace za a samu fatan mu bisa kan wannan sabon haƙƙin Iraniya a cikin wannan lokaci da ƙasar China za ta yi to mu babbar fatan mu shine ubangiji Allah sa ya zamanto ba yadda muka saba ganin ana fudo Iraniya muna fatan wannan abu kasa duk gaba daya ta ci umfanin shi
kin dai lokacin da aka rufe kamfanin hako uranium na Kopnak matasa da yawa suka rasa aiki to sai dai su fata a wannan karon su samu aikin da za su dogaro da kansu Amanna Idrisa shugaban wata kungiyar matasa a Agadez
da yawa sun shiga cikin shomaji kuma suna jin dadi suna farin ciki da bude aikin da za a yi me vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security ya kamata a ce a dauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata vraiment ma'aikata ba cikin condition de vie kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi
tun dai lokacin mulkin turawa aka fara gano karfe uranium a Niger a shekara ta 1957 a arewacin kasar to sai dai kungiyoyin fafutuka sun buƙaci ga sojojin da ke mulki a Niger da su soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanoni domin hako uranium a cikin kasar domin a cewar su ba su ga wani abu a zo a gani da kamfanoni wannan suka yi wa Niger ba Suleiman Bube yana daga cikin su
dole su kan abin da ya danganci yarjejeniya na fuddo arzikin kasa to yanzu muka lura muka gani shekara fiye da 50 cikin jihar da ta mutu a garin suke fuddo arzikin kasa arzikin kasan nan babu abin da ya amfani al'ummar Niger ma mu lallai mu ribaci kura wanda take kwashe da cututtuka da sauransu majalisar ceton kasar Niger ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanonnuka da kamfanonnukan da ba mu gane yarjejeniya
masana tattalin arziki irin su Musa Kallamu na ganin wannan wata dama ce da kasar Niger za ta kasatala arziki da kuma samar da ababen more rayuwa ga al'ummar kasar da ke rayuwa a cikin wani yanayi na kunci
wanda arziki da zai shigo zai zama arziki wanda za a gani shi a kas a cikin tattalin arzikin Niger kuma za a kasashi a sashi cikin aikin kasa a fanni da yawa wannan arziki a sashi cikin education a sashi cikin noma a sashi cikin ayyuka da ya kamata a ba matasa su samu aiki da inda aiki ya samu ana aiki akai kowa zai samu kuɗi arzikin nan su ne za mu sa mu yi aikin kasa saboda a ci gaban kasa
Niger dai tana daga cikin kasashen da ke fuskantar matsalar gurɓatar muhalli inda yake haifarwa kasar ambaliyar ruwa da kwararon hamada da kuma takaituwar filayen noma da kiwo to sai dai kungiyoyin da ke kare muhalli suna gargaɗi dangane da gurɓatar muhalli da aikin haƙo ma'adinai yake yi wa filayen illa inda suka yi kira ga hukumomi da su sanya ido a kan kamfanonin Iyasu Abubakar mamba a kungiyar Rotab da ke yaƙi da gurɓatar muhalli a Niger
ba daidai ba ne gwamnati ta yi shuru ta sa musu ido su ci karan su ba babbaka ba ne wanda yake da muhimmiyar illa zuwa ga rayuwar ɗan adam kuma yana yin barazana ga rayuwar kowa ba sai abu ya lalace ba ne za a magana tun yanzu ne da ba a yi nisa ba ya kamata a tsaida bai da kyau gare mu bai da kyau ga dabbobin bai da kyau ga muhallin mu
Hamidu Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger